أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah, kenan dai ci gaba da karatunmu na Mustalahul Hadith na Muhammad bin Salih Al Utsaimin, wanda kuma wannan shine kenan darasinmu na 19. Insha Allah, yau muna 20 ga wata na 5, wanda ya daidai da 8 ko 9, 9 ga watan Shawwal. Daga watan Shawwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442. Eh, kafin azumi dai kenan, yau shine farkon dawowa. Kafin azumi mun tsaya karshen turbut tasnifil hadis ko. Kenan yau zan mu tashi inda malamin yace al-ummahatus sitt. Wato litattafai guda 6 wanda duniyar ilimi da yi musu taken da suna kutubus sitta, wanda a duniyar ilimi dai wannan littattafan sun shahara, kuma kowace al'umma mafi yawa da zata zo ta kasance wannan littattafan ta yi inaya da su, ta zamanto ta dauke su ta yi aiki da wannan littattafan, wanda yana daga ciki an yi ta'alifati da yawa kusan karni na 2, na 2 ko na 3, wanda shine asar izdihar al-ulum. To a shine akai irin wannan kutubu din na su mustalah, tunda ba mustalah ba, kutubu sita, su Bukhari, su Muslim da su Masanid dai wanda suka zo, inda da duka ana yin ta'alif, amma ta'alif inda ake yi baka gani wasu sun yi shi akan abubuwa duka ne kawai, hadisi suke gaggama suke jajjama'a, amma da aka zo aka samu irin su Muwatta Malik, su Sahihaini da kuma sauran kutubu sita. Kenan dai ala kulli hal, insha Allah zan magani wannan littattafan kamar yanda malam ya kawo mana su anan daya bayan daya, don mu kara da ikon Allah subhanahu wataala. Kenan ya gurgurdo abinda muka samu muka dauka, wanda tsarin da malam ya kawo a cikin littafin nan na littattafan zai tarjamar muallif da harko shi littafin, yani sunan littafin kuma da dan wani abu daga cikin shi na manhajin malamin ko kuma wani abu makamancin haka, sai kuma shi ta'arifin militahin, shi ta'arifin militahin shi kenan kuma abinda malam yake tsayawa kenan shi ne. Amma insha Allah zan mu dan wasu a kadan, ya zama to a kowane littafi mun dan ga abubuwa da ya kamata a ce an mutun ya sani, wanda bai da kamata ba a ce dalibin ilimi ya jahilce su. Kenan dai a kowane littafi insha Allah iya gurgudu zan mu kakkara wannan littafin da yake gabana, shi ne tadwinus sunna تدوين السنة النبوية نشأته وتطويره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري. نا دكتور مطر الزهراني الله سبحانه وتعالى يجزيه. يا كاو بس يا يقري يا كاو شيء تند مكرر نما جامعة إسلامية كلية الحديث مكرر ني وندا إكسامات على بيس كارنتا. يا قرقرو يا كاو أبن ديشاهي كو ونستاهي تند تاريخين تدوين السنة. Tun harkon dawwana sunna, tun harkon rubuta abin da ya shafi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko, kenan kaga kowanne littafi in yazo zai ga abubuwa da yawa. Kenan insha Allah zan mu zo mu karanta abin da yake cikin nanan na malam, in yaso ma a tare mu gama muna karanta wannan, muna karanta wannan, ko kuma mun karanta nan abin da malam yace, in yaso sai mu hawwanta, ko kuma mu hawwanta tunda shine yayi wasa'awa. Kenan idan mun gama sai mu zo mu karanta shi kuma malam mi ya karin cewa he mu bi shi kawai murubul kiram kina insha Allah. Da farko dai malam ya kawo mana Sahihul Bukhari, littafi Sahihul Bukhari wanda littafin ya yi shahara da wannan suna Sahihul Bukhari. Shine malam yace hadal kitab sammahu muallifu wa al-jami'u as-sahih. To ban san ba me yasa malam ya tsaya kadai al-jami'u as-sahih, amma dai as-sahihanci kamar yanda zan magani anan, yanda malam ya sa ma sunan littafin shi zan magane shi nan. Kenan zai mu karanta nan Sahihul Imam al-Bukhari, littafin sahihi na Imam al-Bukhari. Wane ne Imam al-Bukhari? Shine Abu Abdullah, baban Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira al-Bukhari al-Ju'fi maulahu. Kenan wannan shine cikakken sunan Imam al-Bukhari. yana daga ciki ana ce mu Sheikhul Islam ana ce mu Al-Hafiz Imamu wa Hafiz ana ce mu Amirul Mu'minin fil Hadis duka Imamul Bukhari kuma ya cancanta wannan sunan saboda zan mu gani irin yanda yayi aikin shi wajen allafa wannan littafin nashi na Sahih Bukhari yanda kuma mutane al'umma da ya samu kabuli a wajen Allah subhanahu wataala al'umma ta dauki wannan littafin nashi da inaya mai girma kenan wannan shine cikakken sunan Imamul Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira al-Bukhari al-Ju'fi maulahu wanda an ahi Imamul Bukhari a Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana 94 yana an ahi shi a Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana 194 wanda kuma ya mutu a hijira tana 256 a lokacin ya mutu kenan cikakken sunan Bukhari shine wannan kuma yaushe aka yi shi an ahi shi hijira annabi a Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana 194 kenan wannan shine hijirar shi to sai mu zo ismul kitab sunan littafin shi da ya sama littafin shi wannan littafin ya shahara a wajen malamai cewa Sahihul Bukhari kamar yanda muka fadi amma dai cikakken sunan shi shine kamar yanda malaman ya fadi Imam Yahya ibn Sharif an-Nawawi Imam an-Nawawi ya bado labarin cewa Imam al-Bukhari ya sama littafin shi al-Jami'u al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar cikakken sunan littafin nashi al-Jami'ul Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyani wannan shine sunan littafin sahihul bukhari da yawa yanzu kazo kace ma mutum mai sunan littafin sahihul bukhari ta to banda sahihul bukhari ha wani suna gare shi a sunan da bukhari ya sama littafin al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyani idan muka duba cikin sunan littafin ma zan mu fahimci abubuwa da yawa a sunan al-jami' littafi ne kenan wanda ya yi jami' ya gaggama abubuwa da yawa wanda ya kawo su akan abubuwa yace al-musnad tun farko ya gayi ma wannan littafin da zan kawo jami' ne kaza da kaza zai gama ma abubuwa kaza al-musnad kuma zan kawo shi musnadan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zaka da nan ma in ka dauki wannan littafin ka san da isnadi ya ciki isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace maka kuma bi as-sahih wato wannan littafin da zan kama zan yi matukar kokari ya zamanto ingantacce kuma yace ma al-mukhtasar takaitacce ne saboda a cikin idan mu zo mu gani Imam al-Bukhari a cikin hadisai nawa ya hudu wannan hadisan nashi a cikin wajen hadisi 70 ko 100 ya hudu wannan littafin ya hudu wannan hadisan kamar ya dan yi ikhtisarin shi ne kamar yanda zan mu gani sababin kuma ta'alifin shi anan gaba kenan kaga a cikin wannan sunayen ya gaya maka ma wani dan karamin manhajin da zai kawo maka na littafin shi yasa yana daga cikin fiqh daga sunan littafi ma in ka karanta ka fahimci ina aka sa gaba yanzu daga ka fahimta al-jami'u eh wannan littafin kenan jami' ne hadisi zai gama argan abuwa bai komi da komi to al-musnad to isnadi gare shi musnad ne wato daga shi mai littafin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma as-sahih kenan ingantacce ne kuma al-mukhtasar a takaice yake sai ya ce ma min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyani kaga cikakken sunan littafin Imam al-Bukhari shine kamar yanda Imam Yahya bin Sharif an-Nawawi ya gai da kuma Ibn Hajar shi ma yayi ta'liki akan cewa haka Imam al-Bukhari ya sama littafin shi suna yake cewa shi Imam Ibn Hajar yake cewa sammahu al-jami'u sahihul musnad min hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyami sai yasa aka samu takaddim wa ta'khir shi can yace al-jami'u al-musnad as-sahih shi kuma nan yace al-jami'u sahihul musnad can kuma min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan kuma Ibn Hajar da ya rawaito sai yace min sunan min yace min حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايام kenan wannan a takaice shine abin da yasa Imam al-Bukhari ya sama littafin shi sunna sai sababin da Imam al-Bukhari yayi ta'alifin wannan littafin duka da yawa zaka gani akwai wata kuwa wata wani abu da yake dafa'a mutun ya sa mutun ya je Allah balitai wani diyawa yanzu idan muka dauki umdatul ahkam menene yasa shi yayi wannan litai lala Allah fa wasu suka tambaye shi kaza daga idan ka duba din litai ta da fiqhu in ka dawo litai ta fai zaka gani in ka zo su isa risala sai iziya zaka gani a ce ya dora ta ne saboda wasu dalibai kanana yaran sanawiya wannan na mustala wanda muke karanta yau so imina muqaddima mi muka gani yace yayi shi ne saboda yan sanawiya wanda suke lise yayi shi idan ka dawo irin mu dauki sifat salat annabi sallallahu alaihi wasallam albani me yace wajen rubuta shi yace ya duba ya gani babu litayi da ya gama kawai irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah hadisin shi yasa ya dora shi kinan duka litattawai zaka gani malamai akwai wata kuwa hafiya wanda take dafa'a su akan cewa su buga wannan litayi to zan mu gani imamu al-bukhari me yayi sa shi har ya tashi ya buga wannan litayi Ibn Hajar ya rawaito cewa akan abin da ya shahi ta'alifin abin da Imam al-Bukhari ya allafawa yake cewa a majalisin su majalisin Ishaq bin Rahoya sai shi malamin ya bada iktirai yake cewa ina ma a samu wani wanda zai gama mana ingantaccen hadisan da suka zo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari yace kawai he wannan abin ya darsa a cikin zuciyata kawai he darsa a cikin zuciyar shi sai ya zamanto kawai ya tashi da aiki da aka kwana kawai tashi da aiki na allafa wannan litafi ina wannan shi yasa anan malamai suke cewa idan tambayi idan ka zo kana karantar da dalibai aka ce duk wani abubuwa wannan alkhairi aka ce kanin ga bude musu kofa la'alla a samu wani a ciki wanda zai samu imkaniya yayi wannan abu yayi wannan abu yanzu wannan kana gani kawai malamin ne yace ina ma a ce an samu wani ya gaggama hadisan da suka tabbata daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu a waje guda tunda su lokacin gabaki daya ake gamawa wanda kuma wannan asr din da yazo asr izdiharul ulum asr na karni na uku an samu a lokacin aka fara tantancewa a huddo hadisi sahihi da saqim wato ingantacce da wanda bai ke ba da ingantacce ba a wannan lokacin kinan wannan hayyar sa a cikin zuciyar Imam al-Bukhari sai ya zamanto yana so hayyar wada wannan hadisin wannan litafin al-Jami'us Sahih wannan na warko sannan abu na biyu yana daga cikin abin da ya karasa Imam al-Bukhari ya yi ta'alifin wannan hadisin yana barci yayin muhlikin ya zo ga yayin muhlikin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mafulfuci haka a hannun shi yana kokkore ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajen masu fasaran muhlikin yace su fasarta mishi suka fasarta mishi sai yace zaka kore ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka gani sai kuma Allah subhanahu wataala ya yi mishi tawfiki ya dora wannan al-Jami'us Sahih wanda littafi ne wanda al-umma zuwa al-umma tun daga lokacin Imam al-Bukhari in ka duba ka gani kowace al-umma in ta zo ta yi ittifaki a cewa wannan littafin ingantacce ne shi yasa suka dora a safo kitabun ba'da kitabillahi azza wa jalla sahih wa Imam al-Bukhari littafi wanda yake shine mafi ingantaccen littafi bayan al-Qur'ani shine sahih wa Imam al-Bukhari sannan zan mu zo mu gani wannan yana daga cikin irin abin da yasa Imam al-Bukhari ya allafa wannan littafin nashi ai ya zamanto ya dora shi to wajen dora shi Imam al-Bukhari yana da wani sharadi menene sharadin da ya dora shi akwai sharadi da ya shahara ake cewa Imam al-Bukhari ya dora littafin shi akan shi shine al-luqya wal mu'asara wato ba a kowane man ko ulum man hadda habba wa dabba ne Imam al-Bukhari yake daukan hadisin shi sanarin shi na farko ya cika hadisin sharadin hadisi sahihi menene sharadin hadisi sahihi sharadi nawa gare shi sharadi biyar gare shi shine adi adalatul rawi dabtul rawi tamu dab isnaduhu muttasil adamu shuzuz wa adamu illa wannan sharadi na farko kafin Imam al-Bukhari ya dora wai rawi ma ya dauko ka ya zamanto zai dora hadisin ka a cikin sayyid al-Bukhari sai litafin shi sai ya zamanto isnadin kai a cike kake sikka ne tausikin da aka maka aksar malamai da yawa sun zamanto sun wasaka aka ka zamanto sai ka sannan nabi yayi ishtiratin ya zamanto luqya da mu'asara wato wanda ka samu hadisin a wajen shi ma sai ya zamanto kun gamu da shi kuma kun yi zamani guda da shi kuma kun gamu bainama idan muka zo sai muslim zan mu gani imamu muslim kawai in kun yi zamani guda da mutum ma yana iya rawaito hadisi daga wajen shi ya dauka kamar yanzu misali a ce an yi wani malami a yamai kai kana da magana ai zamani guda kuke a yanzu misali kenan kawai tana yiwa kun gama a wani waje ya baka labari ko kuma wannan imamu bukhari bai zafafa ba a shi imamu muslim afwan bai zafafa ba kan wannan amma shi imamu bukhari yayin da zamanto sai ya tabbatar cewa eh kun gamu da wani ya baka labari kenan wannan yana daga cikin irin sharadin imamu bukhari wanda ya dora akan wajen allafa littafin shi na sahihul bukhari sannan bancin shi zan mu gani imamu bukhari yana da taraju har malamai suke cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi da yawa idan wajen malamai zaka ji sana gayin wannan kalmai cewa fiqhul imamu bukhari fi tarajumihi wato fiqhun imamu bukhari a cikin tarjuma shi yake imamu bukhari zai zo ya maka tarjuma idan ya maka tarjuma babi misali babu kaza to a fahimtar wannan tarjuma ta kasu kaso biyu akwai zahira akwai batina wadda zahirar wannan wadda ba kowa ba kowa zai iya gane ta misali yazo kitabu me yake ce mishi cikin kitabu tahara kawai yasa babu usul janaba kina kaga ji wannan wannan ce tarjuma ce zahira a bayyane da ka zo kawai ka san wannan baban zai bayani akan hukuncin abin da yazo wankan janaba misali to amma akwai wata tarjuma batina misali wanda kuma ba kowa ba zai gane ta sai wanda yayi tafakkuri a ciki sai da kyal zaka gani wani ya gane ta shi yasa har yanzu malamai zaka gani akwai wasu wanda malaman da wata tarjuma ta Imam al-Bukhari sai kaga sun rasa me yasa Imam al-Bukhari ya kawo su in ban manta ba akwai wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi ko cikin kitabu tahara ne hadisin kalmatani khafifatani ala rissan ya kawo shi a baban da bai da alaka da shi kwata kwata malamai suka yi ta nema suka yi ta nema wasu malamai suka rasa miye alaka baban da wannan shi hadisi gashi nan yayi babi ne kan kaza kuma ya kawo wani hadisi wanda baka iya ka alakanta hadisin da babi to akai wasu malamai suke ce a nan Bukhari yayi kuskure ne ko kaza da kaza wasu kuma suke tunanin wani abu can din nesa wanda suke so sai sun samu man Bukhari mafita akan wannan wasu kuma suke kaza da kaza sai da malaman muskalawul hadisi suka zo suna duba ilmin hadisi hadisin wajen daukan hadisi ban sani ba mun dauke shi nan akwai hanya kala kala akwai lokacin malami misali yana da hadisai da yawa da isnadi guda sai karanta isnadin kawai he ta baka hadisai yayi ta baka hadisai yayi ta baka hadisai da yawa to mun karanta wannan to Imam al-Bukhari yana da cikin fiqhun da hadisin harko da malamin ya gayi mishi to hadisi ba shi bane yake so ya kawo maka a shi saboda isnadin wannan ya biyo ne kuma wannan shine hadisin harko a baba sai ya gamo maka da shi sai yayi tantantantan kawai ya dora maka hadisin da yake so ya kawo maka hadisin ka duba na kasa shi yake da alaka da babi na sama bai da alaka da babi to yayi karasa to dan mene yasa ya kawo wannan na sama to sai malaman musalla suka warware cewa a saboda wannan isnadin dai ne duka hadisin suke da shine yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin bai da alaka da babi kawai shi saboda isnadi ne kamar bai zo ba hadisin da kawai masu isnadi daya sai ya kawo na farko kai kuma na goma ne kake so to da ya kawo farkon hadisin ya kawo da na farkon tukwani ya zo ya sa maka wa fihi ko kuma wa anhu ya kawo ma na gaba yanda yake alaka da ba to kaga wannan idan ka duba ya yi tarjuma can kuma ya kawo wannan hadisi sai ka ce to ya ne ne wannan to akwai kuma da yawa zaka gani Imam al-Bukhari hadisi daya sai kaga ya kawo shi a babi daban-daban yayi tarajum kuma yana da alaka da shi shi yasa yana istinbati wajen fiqhu yana da istinbati wajen fiqhu shi yasa malamai suke mishi takin cewa fiqhul bukhari fi tarajumi da yawa da abubuwa da yawa kwanan nan ma saman Twitter akwai wata doctora wata ta Kuwait naga tana ta hudo wasu abubuwa da yawa akan tarjumar Bukhari wanda idan ka gani kai kanka sai ya burge ka sai ka san cewa kawai Imamul Bukhari malami ne Allah ya bashi Allah ya mishi tawfiki Allah ya mishi tawfiki to wannan yana daga cikin kenan irin tarjuma ta Imamul Bukhari wanda in yayi akwai zahira wanda take zamantowa mubashar tan da ka gani zata nuna maka dalala akan abin da yake madmunul bab sannan kuma akwai khafiya wanda take ba kowa ba yake ganin ta sai wanda yayi tafkiri daqiqi jiddan yayi bincike zake ganin wannan wannan babbar tarjumar da yayi sannan kuma yana daga ciki abin da zama dauka akan sahihul bukhari yanda malamai suka yi inaya da shi suka kula da wannan littafi na Imamul Bukhari malamai da yawa sun kula da wannan littafin kai idan ka duba makan in ba dan mubalaga ba kana iya ga cewa duk duniya banda littafin Allah babu wani littafi da aka rike ake inaya da shi kamar Sahihul Bukhari kamar Sahihul Bukhari kowani jil kuma kowani jil kowani jil kowani in yazo zaka gani malamai sun kasance suna inaya da shi na'am kenan dai akan malamai yanda suka yi inaya da wannan littafi na Sahih Imamul Bukhari wanda kusan babu wani littafi akan yanda aka yi shuruhin shi abu daga cikin shuruhin shi wanda zan madauka malamai suka ce akwai sama da sharhi 70 wanda aka ba littafin Sahih Bukhari sama da sharhi 70 wanda malamai suka mishi amma zan magani wanda ya fi shahara wanne ne na Ibn Hajar al-Asqalani Fathul Bari har wasu malamai suke mishi take Ibn Hajar shekara ta nawa 852 ya mutu duk bayan shi ne ma na ƙarshe amma ya zo ya take su wannan yana nuni kabuli saboda ya jamma abubuwa har mutane su yi malamai suke mishi take la hijra ta ba'da al-fath wato babu wai kai sharhin Sahihul Bukhari bayan Fathul Bari babu kai sharhin Sahihul Bukhari Imam Ibn Hajar ya gaggama abubuwa ne da yawa to daga ciki dai akwai alam sunan na Khattabi yana daga cikin sharhin Sahih Imam Bukhari wanda Khattabi ya mutu a shijira ta 388 sannan bancin shi akwai sharhin Sahih Bukhari na Abil Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik al-Ma'ruf ibn Battal al-Maliki wanda ya mutu 449 sannan akwai al-Kawakibu al-Kawkabu Durri au Kawkabu Durari fi sharhi Sahih Bukhari na Shamsuddin Muhammad ibn Yusuf sannan kuma akwai Fathul Bari na Ibn Rajab shi ma sai dai shi bai yi da sashi ba akwai Fathul Bari na Ibn Rajab bai yi da sashi ba Ibn Rajab sannan shi Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar sannan bancin shi akwai Umdatul Qari akwai Irshad As-Sari akwai Fayyidul Bari da dai suran fitattafai na wannan littafi na Sahihul Bukhari kenan dai ala kulli hal wannan akan a takaice dai abinda zan dauka muna iya makaranta daga abinda mallan ya kawo nan dan lokacin kayya riske mu insha Allah na mallan yace Sahihul Bukhari wato littafin Sahihul Bukhari yace hadal kitab sammahu muallifu aljami'u sahih mallan yayi ikhtisari anan can mun gani cewa yarhamakallah mallan yace aljami'u المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه شيني cikakken sunan littafin Sahih Bukhari dan an tambaye ka sunan Sahih Bukhari kai zamanto da bambanci tsakankanin wanda dai kawai zai ce Sahih Bukhari kace littafin Sahih Bukhari yake ko dake wani yake ce mishi ma kaje ka duba cikin aljami'us sahihul musnadul aljami'ul musnadus sahihul mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunani wa ayami yace ma babu littafin yace wannan babu littafin shi in ba Sahihul Bukhari ba kace mishi ba ya gane to amma ya kamata mutane su san asalin lasiya ma dai daliban ilimi su san cewa ga sunan da littafin wannan yake da ko da ka ganshi a wani waje saboda tana yiwa kaje kana bahasi wani yayi ishara cewa wajen ishara he yasa ka duba cikin Jami'u Sahihul Musnad min umur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunan wa ayami kenan ka gani kuma he ka rasa cewa wannan wani littafi ne Imamul Bukhari kace bai da wannan littafi tunda an ce mana ba tayyib mallan yace aljami'u sahih yace wa kharraja min 600 alf hadith wa kharraja wato wannan littafin nashi ya hudo shi ne daga cikin hadisi 600,000 ya hudo wannan hadisan nashi zan mu zo mu gani hadisan duka a cikin littafin nashi na wani duka da sai 7,500 da wani abu in ka hudo wanda aka karrara kuma zai komo 4,000 da wani abu a cikin shi to مالن يتي وتعب في تنقيهه وتهذيبه والتحري في صحته حتى كان لا يدع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه ولم يدع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط واتو إمام البخاري ياي شاو حلا مالن يتي أكم وجن tsarkake wannan littafin nashi daidaita ya tace shi sannan kuma da kirda dai ya zamanto wannan littafin ya zamanto ingantacce da siha sannan hatta ya zamanto bai ya dora babe yace misali zai sa kitabu kaza ko babu kaza sai yayi arwalla yayi sallah yayi istikhara zai dora wannan littafin aina kuma a cikin rauza sai yayi istikhara Allah subhanahu wa ta'ala zai dora babe kaza a littafin shi tukun ya rubuto hadisi sai yayi sallah raka'abi yayi istikhara tukun ya dora kage ji tawfiki shi babe ne waya cikin bai a cikin littafin to yana ayin kilga raka'a nawa ne dai akwai to kalli yayi istikhara Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma ya zamanto a cikin wannan bai dora ba hadisi bai dora ba wani hadisi sai musnad wanda yake da isnadi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama cikakke ingantacce wanda kuma sharadin hadisi ya cika da dabtun shi da adalarsu duka komai ya cika sannan wa akmala ta'alifuhu wa akmala ta'alifuhu fi 16 aman ya gama ta'alifin wannan littafin a shekara 16 yana rubuta shi summa ardahu ala imam ahmad wa yahya ibn ma'in wa ali ibn madini wa ghayruhum fastahsanuhu wa shahidu lahu bi sihha sannan bancin ya gama shi sai ya kawo ya bujuro ma imam yahya ibn ma'in da ali ibn madini da kuma imam ahmad suka duba ya suka kyautata suka ce wannan littafi yayi sannan suka mishi sheda a cewa lalle wannan littafi da gabga ingantacce ne wa qartalaqahu ulama bil qabul fi kulli asr malai yace hakika malamai sun karbi wannan littafin karba a kowane asari hau imam zahabi yake cewa huwa ajallu kitabul islam wa afdaluha ba'da kitabillahi taji ko taken da imam zahabi ya malai littafin imam bukhari bayan littafin Allah subhanahu wataala to afdal littafi shine sayyid imam bukhari shine imam sayyid wa adada hadisi malai yace adadin hadisan littafin sayyid bukhari shine 7397 wannan shine adadin hadisai tare da mukarrar saboda akwai hadisai wanda zaka ga ya karrara shi ya maido shi anan duka in muka duba zan mu gani duk da tawon suna takaririn hadisi to banda mukarrar malam yace shi 2602 kama harara zalika al-hafiz ibn hajar kama inda ibn hajar ya kebance cewa littafin sahih al-bukhari wanda mukarrar wanda bai karrara ba 2602 shine wannan yin shi kina wannan takaice abinda malam ya kawo akan sahih al-bukhari sai yace al-bukhari waye imam al-bukhari shine huwa abu abdullah muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-muqira bin barzizba al-jufi maulahum al-farisi al-asl kina wannan shine cikakken sunan imam al-bukhari malam yace wulida bil bukhara fi shawwal sanata 1094 wato shekara kenan ta 194 aka ahi imam al-bukhari a bukhara sannan kuma ya fara wa bada'a bil rihla fi talab al hadisi sanata 10200 sannan ya fara neman ilimi a lokacin da hijira tana 210 kenan yana da shekara nawa 2016 fara neman ilimi malamin Umar yau shekara fara neman ilimi ya war rihla bada'a bir rihla fi talab al fi talab al hadith tunda su mafi yawa ilimin talab al hadith rihla kuma bulaguro ne zuwa neman ilimi ba kai ka makaranta ba malam bulaguro zuwa neman ilimi yashi ba wa yanzu da maganar kai ne tayyuwa وتنقل في بلد لطلب الحديث واقام في الهجاز 6 sannan yayi bulaguro ya tahi wani garuruwa neman ilimin hadisi ya tashi a Hijaz ya zamna a Hijaz idan aka ce Hijaz shine Makka da Madina da Taif shekara 6 wa dakhala Sham ya shiga Sham da Misra wal Jazair wal Basra wal Kufa wa Baghdad wa kana rahimahullahu ta'ala fi ghayatin fil hifz mun san Imam al-Bukhari a hifz karshe a hifz zan mu gani zukira an ambata cewa annahu kana la yanzu kana yanzur fi kitab kan zukira annahu zukira anhu annahu kana yanzuru fil kitabi fayahfazu bin nazaratin wahida yanzu irin Imam al-Bukhari yazo ya shigo maktaba nan kawai misali yaje ɗakin malam kawai daga yayi litta wannan duk ya musa ka shikenan ko ya rage ya rage kuma mai dafi wannan irin kuwa da yazo wa kana zahidan wari'an ba'idan anis salatin ya kasance mai zuhuri ne mai kyama wannan ne min gudun duniya ne sannan kuma yana nisantar salatin sarakuna da umara duk wasu irin zaka gani mafiya za a ce malamai kasirin ga zuwa wajen sarakai da wasu menene saboda ka aje sarki ya riye ma baki da wasu abubuwa aje ga gaskiya ka kasa faɗin gaskiya to shine mafiya wasu malamai suna zammin cewa mutun ya zamanto yana wannan yashi asna alaihi ulama fi asrihi malamai sun yabe shi tun a lokacin asirin shi wa ba'dahu da bayan shi wa qala imamu ahmad ma akhrajta ma qala imamu ahmad ma akhrajat khurasan misluhu wato khurasan garin sai imamu al-bukhari bata huddo ba wani dakwatan kwacin imamu al-bukhari wannan yana daga cikin yabe wa qala ibn khuzaima ma tahta adimus samai a'lam bi hadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wala ahfaz min muhammad bin isma'il al-bukhari wato babu wani wanda yake kalkashin kasa kalkashin sama na dan adam wanda ya zamanto yafi imamu al-bukhari sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma yafi shi har da ji hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana mujtahidan fil fiqh ya kasance mai kokari ne akan abin da ya shafi fiqh wa lahu diqqa ajiba fi istinbati min al hadith sannan yana da diqqa idan aka ce diqqa wato diqqa mai diqqa da Hausa za a ce kamar yanzu a ce wajen wuware abu ka zamanto kan tantance abu kana da kai hankalin kula gare kana da kula a wajen tantancewa to yana da dukkan a wajen yin istinbadi me istinbadi kamar kalkashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka huddo wani hukunci to Imam al-Bukhari yana da wannan karfin tantancewa haka zalika kama tashhadu bi zalika tarajumu kun ji ko magana tarjuma shi da mutai kamar yanda tarjuma shi take nuna yanda zai huddo maka abu na fiqhu a cikin hadisi sai ka gani wai yane ne aka yi huddo wannan daga Allah subhanahu wataala ne tuwfi rahimahullahu ta'ala fi harkanka ya rasu Allah subhanahu wataala ya ji kanshi a gari da ake cima harkatanka baldatin ala farsaini min sarmakanda wato gari ne wanda yake tsawon farsain daga sarmakanda lailata eid al-fitr ya mutu a daren idi kinan azumi yana nawa an gama azumi 29 ko ana gobe sallah kenan daren idi ya mutu shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 256 ya mutu a wannan shekarai wa kada khallafa ulama'un kathir malan yace imam al-bukhari ya bar almajirai kenan da yawa fi كثيرا في مؤلفاته رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير واتو يا زمنتو يا بر ابوغوا نا علمي امام البخاري idan muka duba irin littattawan shi daga ciki bancin sayyul imam al-bukhari akwai nan kusa akwai adabul mufrad bancin shi akwai at-tarikhul kabir bancin shi akwai khalqu af'alil ibad bancin shi akwai birrul walidain duka yana daga cikin hadisi da tafahin shi kuma za ku gani bangaren hadisi ne ya kawo su da hadisai kenan wannan a takaice dai abinda ya sawwaka daga tarjuma Imam al-Bukhari da kuma kadan daga cikin littafin shi da dan manhajin shi yanda ya gabatar da shi kenan da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Imam al-Bukhari